Music at 360house.com.ng.
Ashe! Yawa. Sakon yanzu ne a malin fashi
kowa. Jama'a ce.
Komandan fasaro yake.
Jama'a ce.
Yau dai wakar ta jama'a ce.
Jama'a, 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 jama
ne
jama'a ta
asaba udo da jama'a
jama'a
ga da halimu adam kun gane
jama'a
ta ya labi sa da jama'a ne
jama'a
ga hadiya indo da jama'a ce
Couldn't
come. idan sun tattare suna banki
suna wajen tsandu
mun riga bubuda kamfanoni duka matasa su samu gun aiki
jama'a ai jama'a ce
kowa yana da aikin kinsa a yar babu masu rudar mu
jama'a ai jama'a ce
ka tana wajen tsandu
Jama'a
ta ce ka tana wajen tsandu ko
ba ta san me ke buru
by 360 House of Comfort NG.
Jamaica.
360house.com.ng.
She dan ta fadi ko kudin sari ka kira shi ta ke zeno
Yeah.
masa da abuntace suke ihun su akai
Ilahu sarki lantaya maka sabo da kyakkyawan
jahada jahada ji
assalamu alaikum sassan
mu mu madalar sarau muke kullum muka karshen kashi ya dame mu
jahada jahada ji
katana wa'adin sassan duku
mu madalar sarau muke kullum muka karshen kashi ya dame mu
jahada jahada ji katana wa'adin sassan duku madalar sarau muke kullum a gabayen kashi ya dame
at 360house.com.ng.
Okay, 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 okay.